mata da suke taka rawa al'ummar su. A yau dandalin VOA ya ketara ne domin ya bar kasar Nigeria inda muka shiga kasar Ghana. Mun kuma samu zantawa da wata matashiya. Ku biyo mu ku ji yadda hirar mu da ita ta kasance. Sai dai mai sauraro ya hakuri. Hausar tasu ba irin tamu bace.
Assalamu alaikum, da farko zaki gaya mana sunanki da takaitaccen labarin ki a takaice.
Assalam, sunana Saudatu Nuhu Kokurko, aife ne cikin Ghana. Bai fi ma Hausa na Hausa ne ke Hausan duki da Ghana ke. Okay. Nace Central University College da study business management daga Central. Application process in Zua Central University, but it wasn't that hard. I'm a the she was from me but I'm the business management bar. Nadegan she team forms, you know, she's one of the courses in the kitchen form the choose. And I have the lab on the question program that has called some far coming from the beginning. Pass to take a
sannan idan kin fuskanci gogor ma yayin karatu a bayyana mana bayan kammala karatu
ya kamata ka da wani ilimin wannan course wanda bidi sun dai make sure kaman basics din mutum level 100 a level arm ko kare was strong as time went on I actually started liking the program na graduate cikin 2013 bayan graduation na fara aiki daga wani recruitment company dan gaskiya ventures as a new graduate aiki cikin companies wasn't easy for dan gaskiya domin yes after I got out of school it's related to business and ake yi amma business and wurin aiki da kace theory school sometimes babu da bane ka zo ga ka practice wannan theory din da wuri aiki kan kuma you find yourself lacking so alhamdulillah management sun train mu kan dai kuma ta muka yi aiki alongside the ladies din da ga da su aiki I was there for almost five years even before that in the machine na na zori for attachment and it's good in the attachment in the world may community service in the world and I as an she service in the is an established IT wouldn't buy in the car school as we grow now we can understand about cutting come on but we understand ourselves what we are more passionate about having the mukam show in dunia
menene burin ki a rayuwa me kike son ki zama kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta sannan a gashi wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi
the you know stuff like that I not realized come on I'm very passionate would you wouldn't say mukam wurin shani mata da yara isa na join a lot of volunteer organizations in the Ghana da suke focus kan you know community mata yara orphaned yara the widowed women working with the organizations given the realize a lot of mata munga the moment breadwinners so much just find themselves wanting family most of the families in Ghana pass time account so suna barren so to fend for themselves kuma the little in that meeting here bare via Burma family she wannan kuma ana karban she from family yeah bare yaron wannan kuma ba su suggest access continue so kuma ba ku di ida my goal chicken life and then to establish one mentorship program that ke nan tsakanin intellectual mata matan da suka go through these similar processes and sugar come out triumphant to serve as guides my young Muslims and so that they don't go wayward.
To madalla malama saudatu sai dai dandali ya ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.